الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 5 ga watan Zulhijja shekara ta 1435 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 29 ga watan 9 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Ash-Shaykhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi ɗan tambayoyi suka iya gabata tambaya ta farko ɗan uwa ke cewa shin kishin laifi yana da asali a shari'a idan aka ce kishin laifi shine a duk lokacin da mutum yake da aure da mace ɗaya yana nihin ya ƙaro ta biyu ko yana da biyu yana nihin ya kawo musu ƴar uwa ta uku ko yana da uku yana nihin yayi hudu cewa wai su waɗannan matan da yake zaune da su ya musu babban laifi dole sai ya ba su abin da zai kuce musu haushi shin wannan yana da asali a shari'a kishin laifi al'ada ce kuma wannan tambaya ta maimaitu kusan su biyu al'ada ce ba addini bane an gane ko a matsayin cewa in kana aure da mace din zaka kawo mata ƴar uwa cewa sai ka ba ta kishin laifi wannan al'ada ce ba addini bane ba in kai ba laifi ba kai kuma in ka ki ba laifi ba kai ba za a tilasa ka ba a ce dole sai ka ba da shi a inda ake ba da kishin laifi sai a lokacin da aka samu rabuwa tsakanin ma'aurata a cikin wani nau'i daga cikin nau'ikan auratayya a musulunci shine nikahut tafwir nikahut tafwir shine wanda in ka ga mace kana so tana son ka ka zo ka tambaye alwalinta ya baka ita a daura aure ba tare da an ambaci sadaki sai lokacin da kuka kadaita da ita za ku yi yarjejeniya ku yanke sadaki tsakanin ku an gane ku to wannan ka riga ka aure ta ba tare da an yanka sadaki kafin a kawo ta sai ka ce ka sake ta to wannan ubangiji subhanahu wataala ya wajabta mana ba ta kishin laifi da nassi na alqur'ani kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke faɗa a cikin suratul baqara la junaha alaykum in qallabtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida wa matti'uhunna 'ala al-musi'i qadaruhu wa 'ala al-muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'ala al-muhsini ubangiji ta'ala yace babu laifi akan ku in kun saki mata kafin ku kusace su ma'ana kafin ku sadu da su abinda ake nihi da almasu anan wato shine saduwa da iyali ubangiji ta'ala yace malam tamassuhunna matukar ba ku sadu da su ba au tafridu lahunna farida kuma matukar ba ku yanka musu ba sadaki. Ubangiji ta'ala yace irin wannan mata in kun sake su wa mati uhunna, Ubangiji ta'ala yace ku jiyar da su dadi. Menene jiyar da su dadi? Anan sai ka diba wasu abubuwa wanda take da bukata, wanda suke kayatar da ita, suke burge ta na dukiya, sai ka tattara sai ka bata. Misali tufafi ne da wasu abubuwa waɗanda suke na daban, kuma kuɗaɗe ne ka ɗauka ka bata. Sai Ubangiji ta'ala ya ce alal musi'i kadaruhu, na ga mawadaci gwargwadon wadatar shi, wa alal muqtiri kadaruhu, haka wanda yake talaka, wanda aka kuntata arzikinsa, Ubangiji ta'ala ya ce shi ma na kan shi gwargwadon talaucinsa. An gane ku, mata an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. To wannan shine malamai suka tafi akan cewa duk macen da aka sake ta kafin a sadu da ita, to wannan wajibi ne a jiyar da ita dadi, kamar yadda Allah ya kara maimaita mana haka a can cikin suratul ahzab, ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma qallabtumuhunna min qabli an tamassuhunna فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا وَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. An gane ku kenan? Kaga in har wato laifi ne, to wannan ita ce aka mata laifi, ita ce aka mata laifi wanda aka sake ta, kenan shine anan Ubangiji ta'ala ya wajabta cewa a kyautata mata, ma'ana a jiyar da ita dadi. Haka duk wanda aka sake ta, in ma ba wannan aure bane ba, ba laifi bane mutun ya kyautata mata, amma ba dan haka ba kawai za a kawo miki ɗan uwa abokiyar zama wanda za ta taimaka miki a bangaren addini, ta taimaka miki a bangaren rayuwa, ki dauki cewa an kawo miki kishiya, an miki laifi, dole sai an baki wani abu. Wannan ya saba ma ka'ida ta shari'a. An gane ko? Al'ada ce ba ibada bace ba wanda Allah ya shar'anta. In ka bada ba laifi ba kai, in ka hana kuma ba laifi ba kai. Na'am.
Sakara ke bada ta amfani gona kamar musamman kamar wake. Cikin samun goma ne aka wuce tara a jirgin na goma ko?
Na'am.
Saboda to, aka ce kuma aka wuce wani na goma tun da na zakka. Aka su saka shi.
Ita ma sayar da ita za a yi a ba talakawa. Misali wai ɓangaren abin da ya shahi zakka, kamar misali zakkar wake ce, wanda ka'ida in abin wato amfanin gona ya kai nisabi. Menene nisabin shi? Shine sa'i 60. An gane, wanda sa'i 60 shine wusuki, wusuki 5 shine yake isa, wato shine gwargwadon zakka kenan ta kayan gona. Wanda in kayan gona wanda ruwan sama ya shayar da su, a duk goma za a bada kashi ɗaya ushiri kenan. In wanda aka shayar da shine da wahala, misali wanda ka sayo injin da ke janyo ruwa daga cikin teku, daga cikin tarki, ko kuma daga cikin rijiya, ko kuma kai da kanka kake ɗaukowa kake ba shukar, to wannan in ya kai wannan nisabi, in an kasa goma za a dau daya, ɗayan wannan sai an kasa biyu sannan za a bada. To shine anan misali ka'ida da ake cika sango goma, in ka zuba tara a rumbucewa na gomar, wannan shine haƙƙin Allah. Misali wake ne, idan aka sissike wannan waken aka ba waɗanda suka cancanta a basu a matsayin zakka, tare da cewa ita ma gudar tana da kima, yaya za a yi da ita? Dole ita ma talakawa za a ba waɗanda suke sun cancanta a basu wannan zakka. In ma a sayi da gudar a basu kuɗin, ko kuma a basu gudar su su je can su san yadda za su yi da ita. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, mun gama bayani akan baban da ke bayani game da hukunce-hukuncen hadaya, wanda a baban hadisi na ƙarshe wanda malam ya shigo da shi shine hadisin Ziyad ibn Jubayr. Allah ya ji kansa ke cewa ra'aytu ibn Umar radiyallahu anhuma qad ata ala rajulin qad anaka badanatahu yanharuha fa qala iba'atha qiyaman muqayyada sunnata Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Ziyad ibn Jubair ke cewa naga Abdullah dan Umar, Allah ya kara musu yadda, ya iso ga wani mutum ya durkusar da wato raƙuminsa, yanharuha yana nihin suke wannan raƙumi. Kar mu manta lafazin badana ya gabata, suna ne daga cikin sunayen raƙumi, an ambace shi da wannan suna saboda girman jikinsa. Don haka in aka ce badana bai keɓanta ba ga tamatar raƙumi taguwa. An gane ko? Sawa'an amana ne ko taguwa ne, za ka iya ce masa badana. Don haka ita ma hadaya ake kiranta badana. Jam'un sa shi ne al-budu, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa wani buduna ja'alna halakum min sha'airillahi lakum fiha khair. To shi ne a nan ziyada yake cewa naga Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda, ya kara su ga wani mutum, hakika wannan mutum ya durkusar da raƙuminsa, yanharuha yana nihin sutin raƙumin. Faƙada sai Ibn Umar ya ce da shi, iba'at ha kiyaman muƙayyada, ya ce ta da raƙumin naka tsaye, kuma halin ka kulle kafar hagun yana tsaye akan ƙafafuwansa guda uku. Sai ya ce sunnata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nan an shahe fi'il, an gane ko? Da fa'il sai aka wanzar da wato shi ne maf'ulun bihi, ai ittabi'i sunnata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bi sunnar annabi Muhammad salawatullahi wasalamuhu wa barakatuhu alaihi, ko kuma sunnatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sai ya zamanto khabar ne na mubtada a wanda yake mahzu. An gane ku? Ai hiya sunnatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, soke raƙumi a tsaye sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan kuma nasi ne na Alƙur'ani ya tabbatar da haka, in za a soke raƙumi ba a gurbana ba ake soke shi, daure kafar hagun ake, a tsaida shi akan ƙafafuwansa guda uku, sannan sai a soke shi a labba. In aka ce labba shine kirji kenan, nan shine Ubangiji ta'ala yake cewa wal budna ja'alna halakum min sha'airillahi lakum fiha khair, fadhkuru smallahi 'alayha sawafa fa idha wajabat junubuha fakulu minha wa adhimu alqani'a wal mu'tar kadhalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Ash-shahid fadhkuru smallahi 'alayha sawafa, Ubangiji ta'ala yace ku ambaci sunan Ubangijinku, alaiha akan suki raƙumma, sawafa kenan halin suna tsaye akan kafa uku, an daure kafar hagu, wannan shine ma'anar sawaf. An gane ku? An daure kafar hagu, wato shi raƙumin yana tsaye akan kafa uku. To wannan hadisi kamar yadda muka yi bayani yana karantar da mu wani ladabi daga cikin ladabba na yanka. In za a soke raƙumi ba a soke shi yana gurbane, iya abinda yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine a soke shi yana tsaye akan ƙafafuwansa guda uku, an daure kafar hagu. To shine muka ga kasancewar munasaba da irin wannan lokaci da muke tinkara shine lokacin layya, wanda ita kuma sallar layya salla ce wadda take ta yanka. Kenan ba laifi a gulguje mu dan zanu kaɗan daga cikin sharuɗa na yanka da ladubbansa da abubuwan da aka kyamata, domin yanka ibada ne. An gane ko? Ba yanda za a yi yanka ya tabbata yanka abinda aka yanka ya halatta a ci, dole sai an bi tsari wanda yake na shari'a, yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta. Shi yanka ma'anarsa a shar'anci, idan aka ce azzaka ko aka ce azzabhu, malamai suka ce naharul hayawanil barriyil halali aw zabhuhu aw jurhuhu fi ayyi mawdi'in min badani, wato shine soke duk wata dabba wadda take rayuwa a sararin ƙasa, dabba wadda take ta halak, an gane ku, ko kuma wato yankata, ko kuma yi mata rauni a koma wani bangare ne daga cikin bangarori waɗanda suke na jikinta. A nan tarifin da malamai suka yi a farko za mu fahimci cewa ashe shi sifa ta yanka kusan kala uku ne. Akwai dabbar da take banta wato da suka, wadda kawai suke ta ne za a yi, wannan kuma ya ke banta da raƙuma. Shi raƙumi ba a yanka shi irin yadda ake yanka rago, an gane ku, za mu iske yadda ake yi shi ne kenan, a ɗaure ƙafar hagun a tsaida shi a kan ƙafa uku, sannan sai a suke shi a labba shi ne ƙirjinsa. Don haka suka ce kenan naharul haiwanil barriyil halali, kenan soke dabba mai rayuwa a sarari, dabba wadda take ta halak. Malamai sai suka ce auzabuhu, ko kuma yankata. Shi ko yanka ya ke banta da duk wata dabba kuma bayan raguni, shanu ne ko tumaki da ko tumaki ne ko awaki ne ko abin da ya kama da haka. Sai suka ce aujuhu, ko kuma wato yi mata rauni. Akwai lokacin da yi ma dabba rauni a wani bangare daga cikin bangarori na jikinta yake tsayawa matsayin yanka. Yanzu misali, akuya ce ta soka kanta cikin tukunya, an yi a fitar da wannan kai an kasa, inda za a dura wuka a yanka an kasa samu, kuma gata tana famar hallaka, yaya za a yi? Sai a diba daga cikin bangaren jikinta, inda in an soke ta za ta yi saukin mutuwa, sai a cike ta, an sai a yi bismillah sai a soke ta, wannan shine yankanta. Misali haka, dabba ta soka kanta cikin kogo, an yi a hudo ta, kan ya shige, babu inda za a yanka, ita ma sai a soke ta inda ake ganin za ta yi saukin hutawa, kenan ta mutu, wannan shine yankanta. Ko saniya ta fada cikin rijiya ko raƙumi, bayan da za a yi azara a kamo ta a hudo ta a yanka ta, kai kuma mutum ɗaya ba zai iya yanka ta ba a cikin rijiyar, yadda za a yi sai a cike ta, ko daga can saman rijiya a halibe ta da kibiya, in za a halibe kibiyar a yi bismillah, idan ta fada ta mutu shi kenan, wannan shi ne yankanta. Don haka suka ce aujuhu fi ayyi mawdi'in min badani, ko kuma yi mata rauni wato a dukkan, a koma wani bangare ne daga cikin wato jikinta, kamar yadda kenan bayani zai zo a kan haka. Kenan a nan mun fahimci cewa yanka kala uku ne, kenan in ma ya kasance wato suka, ko kuma yanka ta makogwaro, ko kuma yi ma dabba rauni. To don haka duk dabbar da aka yanka ta, wannan dabba ba ta halatta a ci sai ta cike sharuɗa guda tara, an gane ko, sai an samu sharuɗi tara wato sun cika, sannan wannan dabba ta halatta. Sharaɗi na farko, shi wanda zai yanka dabba ya zamanto mumayyizi. Me ake cewa mumayyizi? Shi ne mutumin da yake fahimtar abin da ake faɗa masa, kuma ya san amsar da zai bada, an gane ku? Kamar misali, duk lokacin da aka masa magana aka ce masa kaza, to ya san amsa da zai bada, kuma amsa wadda take dacicciya. Don haka a nan kenan wannan sharadi na farko, cewa dole ya zamanto kenan mumayyiz, kenan yaro karami wannan ya fita, dattijo wanda ya shirce shi ma ya fita, ko sun yi yanka ba za a ci ba. Haka mahaukaci da wanda yake mai maye, in sun yi yanka baya halatta a ci yankan, me yasa? Saboda babu tamyiz tare da su. Dalili akan haka shine fadar Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul Ma'ida, da ya zano dabbobin da aka haramta ci, ma'ana da ya zano dabbar da aka haramta ci a sanadiyar wata sifa da ta siffanta da shi, shine da yace hurrimat alaykumul maytatu waddamu walahmul khinziri wama uhilla li ghayrillahi bi wal munakhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan nadihatu wama akala sabu sai ce illa ma zakaitu sai dai abinda kuka yanka. Kaga anan zance ne Ubangiji subhanahu wata'ala yake ma bayinsa waɗanda suke fahimtar abinda ake faɗa musu. Kenan duk wanda zai zo bai san ba menene yanka, ya yanka dabba, to wannan ko ya yanka baya halatta a ci. Yaro karami da dattijo wanda ya shirce da mahaukaci da memaye domin babu tamyiz tare da su, don haka malamai suka ce ko sun yi yanka baya halatta a ci, domin a nan Ubangiji ta'ala ce illa ma zakaitun sai abin da kuka yanka. Suka ce a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya jingina yanka izuwa ga waɗanda ake musu magana, wanda ake musu magana su ne waɗanda suke fahimtar abin da ake faɗa musu. To don haka a nan kenan abinda muke so mu gane a ƙarƙashin haka kenan akwai wato shine kenan a nan ya zamanto kenan shine ya zamanto wanda yake da tamyiz kamar yadda muka yi bayani. Sharadi na biyu, duk wanda zai yanka dabba to sharadi ne ya kasance musulmi ko baki tabi, in ma ya zamanto musulmi wannan shine abin da ake bukata a farko. Idan ba musulmi bane to a tabbata cewa baki tabi ne, ma'ana ba yahudi ne ko ba nasare ne, wanda yake kai dangane zuwa ga addinin yahudanci ko addinin nasaranci. Idan muka tabbata wannan musulmi ne to duk abin da ya yanka to wannan ya halatta a ci, ko da fasiki ne. Idan aka ce fasiki wanda yake aikata manyan laifuka kamar misali mashagiya ko wanda yake dan ta'adda, an gane ko duk wanda yake in fasiki ne kenan, ko da fasiki ne in dai a matsayin shi ne na musulmi to ya halatta a ci in kansa. Ko wanda yake dan bid'a amma in dai ba bid'a bace ba wanda ta kafirtar da shi, ko yaro karami wanda yake mumayyiz, wanda yaro ya san menene yanka, wanda in an ka da dabba za a yanka ya san wannan yankan ibada ce, wanda dabba ba ta halatta a ci dole sai da wannan yanka, ko mace. To wannan kenan in dai aka ce musulmi ne, sawa'an fasiki ne ko dan bid'a ne ko yaro ne karami wanda yake mumayyiz, wanda ya san abin da ake faɗa masa kuma ya san amsar da zai bada ko mace ce, to wannan ya halatta a ci in kansu. Idan wato baki tabi ne kenan, wannan nasi ne na Al-Qur'ani ya tabbatar da cewa duk wanda ya kai dangane zuwa addini na Yahudanci ko addini na Nasaranci in yayi yanka ya halatta a ci in kansa. Nasi ne na Al-Qur'ani kuma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma ijma'i ne na malaman al'umma suka tabbatar da haka. Dalili daga cikin Al-Qur'ani fadar Allah subhanahu wataala, al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa da'amu alladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum. Ash-shahid Ubangiji ta'ala yake cewa ku san da cewa a yau an halitta muku dukkan wasu abubuwa dadada. Ubangiji ta'ala sai ya ce abincin waɗanda aka ba su littafi gabaninku su ne Yahudawa da Nasarawa. Ubangiji ta'ala ya ce hillun lakum, ku jama'a ta musulmi halaka ne gare ku. Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ya ce ta'amuhum zaba'ihuhum, abinda Allah yake nihi da abincinsu shine yanke-yankensu, ma'ana duk abinda suka yanka. Haka kuma ya tabbata daga Sa'id ibn Jubair almajirin Abdullahi dan Abbas da Mujahid ibn Jabr da Al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri da ma wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce abinda Allah yake nihi da abincin ahlul kitabi wanda ya halatta ma musulmi abinda ake nihi yankansu. Don haka kenan a nan abinda muke so mu gane sharadi na biyu, in ma ya kasance musulmi ko ya kasance ba kitabi. Dalili daga cikin sunna shine hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda, wanda hadisin na cikin sahih Muslim. Anas yake cewa wata mata ba yahudiya ta zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da karfata, an gane ku, karfata wadda take a gashi amma akwai guba a cikinta, ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma manzon Allah ya ce ba yahudiya ce, ta gasa karfata ta kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma kafin ta kawo masa sai ta sanya guba a ciki. manzon Allah ya karba ya ci inda yankan ba yahudi ko ba nasari haramu ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai ci ba ijma'i na malaman al'umma kamar yanda wato Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa yake cewa wato abu ne sananne a shari'a yankan ahlul kitabi mazan su da matan su abu ne wanda yake tabbatacce a cikin alqur'ani da sunna da ijma'i na malamai yake cewa wa ma zalal muslimuna fi kulli asrin wa misrin ya'kuluna zaba'ihahum faman khalafa zalika faqad ankara ijma'al muslimina yace musulmi ba su gushe ba a kowane zamani da kowane birni suna cin yankan ahlul kitabi yahudawa da nasarawa Sheikhul Islam yace duk wanda ya saba yace ba a cin yankan su to wannan yayi inkari game da ijma'in malamai so da yawa ake samun shubha wani sai yace to ai ahlul kitabi mu sun saba da na lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu tambayi me irin wannan tunani mu ce menene bambancin ahlul kitabi na wancan lokaci da na yau yanda ahlul kitabi na yau kafirai ne haka na lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafirai ne dukkan su sun yi tarayya a cikin kafirci tun ran da Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan addini addinin musulunci dole kowa ya aje abin da yake ya zamanto dan rakiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda bai karba wannan kira sunan shi kafiri har zuwa kiyama dan haka yanda yankan ahlul kitabi na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya halatta yau ma yankan su halaka ne ba su da bambanci da na wancan lokaci amma duk wanda yake baba kitabi ba baba yahudi ba baba nasari ba ko balarabe ne in dai mushriki ne in yayi yanka to haramu ne a ci ko ma wani addini yake in dai ba addinin yahudanci ba ba addinin nasaranci ba to haramu ne cin yankan sa kamar yadda al-imamu ahmad Allah ya ji kansa yake cewa la a'lamu ahadan qala bi khilafihi illa an yakuna sahiba bid'a yake cewa ban san da dide da mutun daya wanda ya fadi sabanin haka cewa duk wani wanda babu kitabi ba yankan shi haramu ne yace sai dai idan dan bid'a ne an gane ko amma duk wanda babu yahudi ba babu nasari ba babu sabani a wajen magabata game da haramcin cin yankan sa domin ubangiji ta'ala cewa wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum kaga mafhumul mukhalafa wadanda ba ahlul kitabi ba kenan abincin su haramu ne gare ni sharadi na uku daga cikin sharadda na yanka in za a yanka dabba wanda zai yanka wannan dabba ya zamanto ya yanka ta da nihi nihin shi kawai ya kada wannan dabba ya yanka ta domin yanda ya dace a shari'a misali yanzu mutumin da dabba ta haro masa yaga za ta halaka shi sai ya samu wata wuka sai ya yanke wuya shin wannan nihin yanka yi ba nihin yanka bai don haka baya halatta a ci wannan musayi ko kuma ya jefa wuka wannan wuka sai ta samu dabba da ta samu dabba sai ta yanke makogora baya halatta a ci me yasa saboda ba da nihin yanka ba aka yanka wannan dabba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa kusan da cewa ayyuka suna karbuwa da gurgudan niyya kuma na ga dukkan mutun sakamakon abin da yake dan haka anan ka'ida malamai suka ce an ya qasidar tazkiya sharadi kenan ya zamanto yayi nihin yanka in har ba da nihin yanka ba aka yi katari yanka dabba to wannan baya halatta ce ko kuma da wasa yace bari in gwada wannan wukar tana da kai da ya dora a wuyan kawai sai yanke makogora to baya halatta a ci me yasa saboda yayin ka ta ne ba da nihin yanka ba sharadi wanda yake na hudu ya zamanto yankan da za a yi an yanka ne ba ga wani Allah ba an gane ku kenan kada ya zamanto wani Allah aka ma yanka duk abinda aka ma wani Allah yanka to wannan baya halatta a ci kamar misali wanda yake ma gunkin sa yanka ko wanda yake zuwa ya ma kabari yanka ko wanda zai ma wani shugaba yanka din girmama wannan shugaba, menene girmamawa a nan don samun kusaci zuwa ga wannan shugaba, ba ya yanka dabbar ba don ya masa garar baki, a'a kawai don girmama bakon ne, don girmama shugaba ne ya masa yanka, to wannan yanka gaba ɗayan shi baya halatta a ci, domin nassi na Alkur'ani ya haramta mana duk wani abu da aka yi yanka ba dan Allah ba, to wannan haramun ne a ci. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla li ghayrillahi bi, da duk abinda kenan aka yanka ba dan Allah ba, ma'ana ba Allah ba aka ma yanka. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi ingantacce, manzon Allah yake cewa la'ana Allahu man zabaha li ghayrillahi, Allah ya tsine ma duk wanda ya ma wani Allah yanka. Dan haka kenan sharadi na hudu kenan kada abinda aka yanka ya zaman to an yanka shi ne ga wani Allah, kamar wanda ake yankawa domin neman kusaci ga gunki, ko wanda ake yanka ma wani wanda ke cikin kabari, ko wanda ake yanka ma wani domin neman kusaci da girmamawa ga shi wanda aka masa yanka. Sharadi na biyar daga cikin sharadda na yanka kenan kada ya zamantu lokacin da za a yanka dabbar an ambaci sunan wani koma bayan Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Misali, kamar wanda zai ambaci sunan wani Allah, kamar yanda in zai yanka ya ce bismin nabiyyi, ko ya ce bismin Jibril, ko ya ce bismin waliyyi fulan, maimakon ya ce bismillahi sai ya ambaci sunan wani Allah, to duk abin da aka yanka ba da sunan Allah ba, to wannan haramun ne a ci. Domin Ubangiji ta'ala ya ce mana wama uhilla li ghayrillahi bi, an haramta muku duk abin da aka kururuta a wajen yankansa ba ga wani Allah ba, duk abin da aka yanka da wani suna ba sunan Allah ba, haramun ne a ci. Sharadi na shida daga cikin sharadin yanka, idan za a yanka dabba ya zamanto an ambaci sunan Allah, domin fadar Allah subhanahu wa ta'ala fakulu mimma zukirasmullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin, Ubangiji ta'ala ya ce ku ci daga abinda aka ambaci sunan Allah akan yankansa in har kun kasance masu imani da ayoyinsa. Sai ya ce kuma wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafisq, a can gaba Ubangiji ta'ala ya ce kada ku sake ku ci abinda ba a ambaci sunan Allah a lokacin da za a yanka shi, wannan rashin da'a ne ga Ubangiji, ka ci abinda ba da sunan Allah ba aka yanka. Kenan duk dabbar da aka yanka ta ba tare da sunan Allah ba a yi bismillah ba, to wannan dabba haramun ne, baya halatta a ci. Dan haka shi kuma sharadin yin bismillah ya zamanto lokacin da za ka yanka dabbar, a lokacin nan za ka ce bismillah. Amma in an samu tazara wadda take mai yawa, to wannan bismillah ba ta yi ba. Misali, ka rike wuka sai ka ce aje a ballo dabba daga garki, aje a kawo ta ka yanka, kafin a ballo ta a kawo sai ka ce bismillah. Kaga kafin a kawo wannan dabba ka zo ka kada ka yanka, akwai tazara wadda take mai yawa. To amma kasancewar an kawo dabbar ka rike ta a hannu, abinda kake jira kawai a daure ta a kada ta ka yanka, ko kuma an kada ta kace a kawo maka wuka, kafin a kawo wukar in kace bismillah, wannan to babu matsala, wannan yayi, an gane ko ba laifi bane. Me yasa? Saboda tazarar ba ta da yawa. Kenan in har an samu bambanci tsakanin yin bismillah da wato yanka dabbar, an dan samu jinkiri mai yawa, to wannan bismillah sai an maimaita ba ta yi ba. Shi kuma kasancewar ita bismillah, sharadin shine mutum ya ce bismillahi, bismillahi, inda mutum zai ce bismir rahmani ko bismir rabbil alamin, wasu malamai suna ganin bai yi ba dole sai ka ce bismillahi, illa kasancewar a magana mafi rinjaye in dai sunan yake banta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin ar-rahman wannan yake banta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, an gane ko rabbil alamin wannan yake banta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ko kuma sunan ya zamanto Allah yana tarayya da bayin shi a cikin wannan suna. kamar yanda Ar-Rahim suna ne na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, haka nan Rahim sifa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda Allah ya ce bil mu'minina raufur rahim. Kaga rauf Allah ya sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan sifa, ya kiraye shi cewa raufur rahim ne. Kuma raufur rahim kuma suna ne daga cikin sunayen Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, wa inna Allaha bikum la raufur rahim. To dan haka in an fahimci da kace bismir raufir rahim, in an fahimci Allah kake nihi da wannan, to ya halatta ce. Amma in aka fahimci ar-raufir rahim ba Allah kake nihi ba, to wannan baya halatta ce, domin sunaye ne wanda Allah yana tarayya da wasu daga cikin bayansa wanda shi ya rada musu wannan sunaye. Amma duk sunan da yake banta da Ubangiji Subhanahu wataala, kamar ar-rahman, kamar wato rabbil alamin, to wannan in kayan ka dabba kace bismi rabbil alamin, to wannan yanka yayi a magana mafi rijaye, ko kace bismi rahman, wannan yanka yayi. Amma abinda aka fi so kace bismillah, kamar yanda bismillah haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya fada. Sannan kuma ita bismillah nan in za ka yi zaman to ainihin dabbar da kai niyyar yankawa kenan, da ka kamo dabba ma kafin ka kada ka dora wuka sai ka ce bismillah, da ka ce bismillah sai ta kuce ita kai niyyar yankawa, to ga wata a kusa sai ka janyo ta, to wannan bismillah ba ta yi ba, sai ka maimaita ta wannan dabbar, saboda ita wannan bismillah ta waccan dabbar da ka kuce ce ta kuce ce ka yi. An gane ko? Shar'i ya zamanto ainihin dabbar da zaka yanka kenan ita ce kai bismillah a kanta. Dan haka maganar cewa in zaka yanka kaza goma, in kai bismillah ta farko ta wadatar, sai ka janyo kawai kai ta yanka, wannan baya halatta. Wannan ta farkon ita kadai ce ta halatta, amma sauran duka ba su halatta in dai ba kai bismillah ba lokacin da zaka yanka su. In dabba dubu zaka yanka, kowace sai kai bismillah. Dan haka maganar a rubuta bismillah a jikin wuka, inji ya zo yana yanka dabbobi, wannan duka baya halatta a ci, saboda sharadi shine yin bismillah. Duk wanda za a yanka sharadi sai an ambaci sunan Allah. To malamai sun yi sabani, idan mutum ya bar bismillah shin yankan yana halatta? Wasu malamai suka ce kwarai yana halatta, sawa'an ya san da cewa in za a yi yanka sai an yi bismillah, ko kuma akan jahilci ko akan mantuwa. Magana ta biyu malamai suka ce in akan mantuwa ne ba da ganganci bai bar bismillah, to ya halatta a ci. Magana ta uku malamai suka ce ba ta halatta kwata-kwata, idan mutum ya bar bismillah ya san cewa sharadi ne daga cikin sharuɗan yanka yin bismillah. An gane ku? Ko kuma akan jahilci yake yin bismillah, to wannan yanka haramu ne, baya halatta a ci. Me yasa? Saboda Ubangiji Ta'ala ya ce mana wala ta'kulu min malam yuzkar ismullahi alayhi, kar ku sake ku ci duk abin da ba a ambaci sunan Allah akan yankansa. Kenan in akan jahilci mutun yake yin bismillah, ko da ganganci mutun yake yin bismillah, an gane ku? To wannan baya halatta a ci, kamar yanda Abul Khabbab aya zariya tafi akan haka, kamar yanda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa yake cewa wannan ba fada bace ta mutum ɗaya daga cikin magabata sun muce a lissafa, duk dabbar da ba a ambaci sunan Allah ba akan yankanta, akan jahilci ko akan ganganci, to wannan kwata-kwata baya halatta a ci. In akan mantuwa ne, to wannan ana iya ci. Me yasa? Saboda mantuwa Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala baya kama bayinsa da laifi akan ta. Sharadi nawa muka zana? Sharadi shida. Sharadi na bakwai kenan yankan da za a yi ya zamanto an yanka ne da abu wanda yake mai kaifi, wanda zai iya wato zubar da jini, kuma kada ya zamanto farce ne ko kuma haƙuri ne. An gane ku? Baya halatta wato wuka da farce, mutum ya sanya farce dan yana da kaifin farce ya yanka dabba, ko mutum ya yanka baya halatta a ci. Ko kuma kasancewar wato wukar da aka yi ta da haƙuri kenan, duk abin da aka tabbata wannan haƙuri ne. An gane ko? Irin kamar wukar kashi da ake ta, wannan duka baya halatta a ci. Amma duk abin da zai yanka makogoran dabba ya yanka wannan jijiyoyin ya zubar da jini to wannan ya halatta a yanka da shi sawa'an wato bakin karfe ne ko jan karfe ne ko dutse ne ko wani icce ne ko wata kwalba ce ko reza ko langa-langa ko mai nene inda zai iya yanka dabba jini ya fito to wannan ya halatta a ci dalili akan haka domin kasancewar wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi wanda Rafi ibn Khadij Allah ya karra masa yadda ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma anhara dama wa zuki rasulullahi alaihi faqulu ma lam yakun sinnan aw ghufran wa sa uhaddithukum an zalik manzon Allah yace duk abin da ya zubar da jini ya kwararar da jini daga jikin dabba aka ambaci sunan Allah akan yankan manzon Allah yace ku ci malam ya kun sinnan matukar manzon Allah yace ba da hakuri bane ba aka yanka kamar misali mutumin da zai kama makogoran dabba da hakuri ya cira ko kuma wuka ce ta hakuri aka yi wannan ko kuma kwarci manzon Allah sai yace wa sa uhaddisukum an zalik zan ba ku labari dangane da illar wato hakuri da kwarci manzo Allah yace amma sinnu yace fa abu kusan da cewa hakuri manzo Allah yace kashi ne kashi ko baya halatta a yanka da shi wukar kashi baya halatta a yanka da ita ko ka samu kashin dabba ne kaifi kai yanka da shi baya halatta sannan sai manzo Allah yace wa amma ghufr yace kusan da cewa farce fa mudal habasha wato wuka ce ta mutanen habasha su da farce suke yanka dabba dan haka kenan anan abin da muke so mu gane kenan dukkan wani abu wanda yake mai kaifi wanda zai iya yanke makogoro da jijiyoyin da suke gefin sa to wannan ya halatta a ci sawa'an kenan karfe ne ko dutse ne ko kwalba ce ko langa-langa ne ko icce ne ko ma mai nene kenan matukar ba abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ware to anan inda mutum zai yanka dabba ba tare da wani abu mai kaifi misali ya sanya kabul sai ya makure wuya har ta mutu ko kuma a samu wani inji wanda yake na kuran sai ya mangare dabbar ta fadi ta mutu ko kuma ya zamanto a samu wani kulki a bige ka wannan kwata-kwata duka baya halatta a ci wannan musaini baya halatta a ci an gane ko domin yana da daidai da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ware yace yankan farce ko yanka wanda yake na hakuri manzon Allah yace ba sa halatta da haka can Allah ya haramta wal munkhaliqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan nadihatu wama akada sabu illa ma zakaytum wama zubiha ala nusubi wa an tastaqsimu bil azlam zalikum fisq sharadi wanda yake na takwas wato shine ya kasance wato ya zubar da jini shi abinda aka yanka kenan ya furarar da jini inda zaka yanka dabba da wani abu ya dan yanka jikinta kenan jini bai zuba ba amma dabbar sai ta mutu to wannan yanka bai yi ba dole kenan a tabbata cewa ga jinin da yake jikinta ya furaro ya zuba dalili akan haka shine fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa ma anhara dama wa zuki rasulullahi alaihi faqulu manzo Allah yace duk abin da ya zubar da jini aka ambaci sunan Allah akan yankan manzo Allah yace ku ci wannan abin da aka yanka kenan anan shine muka ce muna da hali guda biyu duk dabbar da ake da iko akan ta kenan na akama dabbar akada a yanka in wanda ake yankawa ce in wanda ake sukewa ce raƙumi a daure kafar hagun a tsaida shi akan kafa uku a suke shi to wannan dole yanka baya tabbata dole sai an kada kenan an yanka makogoran jini ya zuba amma duk dabbar da ya kasance kenan ba mu da iko akan misali kama ta mu kada mu yanka dabba ce ta kuci kai kadai kuma baka iya kamo ta an gane ku to yaya za a yi to duk abin da aka san zai iya zubar da jini daga jikinta kenan sai a samu wata kibiya sai a halbe ta kamar misali zaguwa da take tashi wanda kama ta aiki ne in ka tabbata ba za ta kamu ba in ka samu kaushu in zaka halbe ta kai bismillah da ka halbe ta yin ta bado to ya halatta a ci me yasa saboda ta rige ta kuce ba iya kamata hadisi yana cikin sahihain hadisi Rafi ibn Khadij Allah ya kara masa yadda yake cewa mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wani yaki yake cewa sai muka samu raƙumma da kankanan dabobi sune tumaki da awaki wani raƙumi sai ya kuce daga cikin raƙuman namu muka yi mu kama shi muka kasa sai wani daga cikin mu sai ya samu kibiya da ya dana sai ya harbe shi sai manzon Allah yake cewa inna li hadhihi li ibli awabid ka awabid al wahsh fa idha ghalabakum minha shay'un fasna'u bihi hakaza manzon Allah yace daga cikin raƙumma manzon Allah yace akwai raƙumma waɗanda yanda ka san namun daji masu fita da gudu haka suke manzon Allah yace duk abin da yafi karfin ku ko ki kakuwa kasa kama shi manzon Allah yace ku yi irin haka da shi manzon Allah ya tabbatar da wannan sahabin akan kibiya da yasa ya halbe wannan yayi bismillah ya halbe wannan raƙumma kaga ai an kasa kama shi to yaya za a yi barin shi za a iya shiga daji shine sai ya halbe shi to dan haka duk dabbar da aka kasa samun iko akan ta to sai a diba wani bangare na jikin ta inda za ta yi saukin rayuwa da duk abin da aka samu za a iya halbe ta kenan wannan za a iya amfani da ita a irin wannan lokaci kenan anan da muka yi bayani sharadi na takwas kenan shine kenan kwararar da jini ya zamanto kenan an yanka kenan jini ya zuba don haka shi yanka kuma baya tabbata yanka dole sai da al'amura guda hudu kenan shi yanka wuyan abu na farko ya zamanto makogoro an yanke shi gaba ɗayansa me yasa saboda shi makogoro in aka yanke shi kenan dabba an tseda kai kawon numfashinta dama numfashi da shi ne jiki yake rayuwa kenan anan an zartar da wani sababi kenan na mutuwa game da dabbar kenan ya zamanto an yanke makogoro gaba ɗaya abu na biyu akwai daga jikin makogoro wata halitta wadda ake kiranta mare wanda wata hanya ce ta musamman wanda duk abin da dabba take ci da abin da take sha ta nan yake bi ya je cikin ta to wannan shi ma ya zamanto an yanke shi an gane ko kenan shi makogoro wurin numfashi ne shine ake kira da hulko idan aka ce almari shine inda abinci da abin sha yake bi yake wucewa shi ma a hade yake da makogoro kenan a tabbatar da cewa an yanke shi abu na uku da na hudu akwai wasu jijiyoyi guda biyu waɗanda suke gehin makogoro ana kiransu alwadjan su ma a tabbatar da cewa an yanke su me yasa saboda kasancewar yanke wannan jijiyoyi shine zai tsiyayar da dukkan wani jini wanda yake cikin jikin dabba wanda tsayawar wannan jinin a jikinta zai zamanto cuta ne idan an yanke su jini yake zawa so da yawa zaka ga wannan jijiyoyi in an yanke su ta cikin su zaka ga jini yana zubowa kenan waɗannan abubuwa guda hudu dole sai an yanke su gaba ɗaya sannan yanka yake tabbata yanka kenan makogoro da almari inda abinci da abin sha suke wucewa sannan da jijiyoyi biyu waɗanda suke gefen wuya sharadi wanda yake na tara wanda shine sharadi na ƙarshe daga cikin sharadda na yanka kenan shine wato duk dabbar da za a yanka ya zamanto dabba ce wadda an samu izini game da yanka ta a shari'a duk dabbar da shari'a bata bada izinin a yanka ba to wannan baya halatta ko an yanka baya halatta a ci wannan kuma ya kasu kashi biyu akwai dabbar da aka yi hani a yanka ta saboda haƙƙi na Allah kuma ko an yanka to baya halatta a ci wannan yanka kamar misali farauta a cikin harami duk dabbar da aka farauto ta a cikin harami aka yanka wannan baya halatta a ci saboda duk dabbar da take cikin zagayen harami tana cikin aminci na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala baya halatta a farauce ta an gane ko kamar yadda Ubangiji ta'ala ya haramta mana haka manzon Allah sallallahu alaihi wa akan harshen manzon shi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa Ubangiji ta'ala ya maida Makka harami a ranar da Allah ya halicci sammai da ƙasai manzon Allah ya ce ba a farauce farautarsa ba a yankar ciyawarsa, ba a saran itacenta, itacensa, manzon Allah ya ce ba a tsintar tsuntuwa ta harami sai ga wanda zai yi cibiya. Don haka duk dabba da suke cikin zagayen harami, in aka hurauce ta aka yanka, baya halatta a ci wannan haramun ne. Yankan da aka yi wannan bai halatta ta ba. Kaga wannan hakki ne na Allah, domin shi ya haramta waɗannan dabbobi, cewa baya halatta a hurauce su. Sannan abu na biyu, dabbar da wanda yake ɗauke da harami haji ko umra, idan ya hurauto wannan dabba ya yanka, to wannan baya halatta a ci. Domin Ubangiji Ta'ala ya ce wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma, an haramta muku wato farauta wadda take ta sarari. Ubangiji Ta'ala ya ce matukar kuna ɗauke da harami. Idan wanda ya ɗau harami da haji ko umra ya yi yanka, ya farauto farauta ya yanka, wannan baya halatta a ci wannan yanka. Shi a karan kanshi bai ya halatta ya ci, kuma bai ya halatta wani ya ci. Saboda me yasa? Haƙƙin Allah ne, shine ya haramta cewa mai harami wato ya farauce farauta ya yanka. Amma in ta teku ce, wannan ya halatta a ci. Sannan kashi na biyu, abu na biyu, ko ya zamanto an yi hani saboda haƙƙi na ɗan adam, kenan dabbar da ba mallakar ka ba, kuma ba wakilta ka ba, aka yi aka ce ka yanka, kamar dabbar da mutum ya sato ko wanda ya yunkwa ce, to wannan in ya yanka ta, wannan baya halatta a ci. Dabbar da barawo ya sata, in ya yanka ta, ka tabbata ba tashi bace sato ta yi, to wannan haramun ne. Shi a karan kanshi shi barawo haramun ne ya ci, kuma haramun ne wani ya ci. Kenan duk dabbar da aka yi ta kwace ko wadda ake ta sata, wannan duka baya halatta a ci. Me yasa? Saboda akwai haƙƙi na ɗan adam a rataye game da haka. Waɗannan kenan guda tara su ne sharuɗa waɗanda suke na yanka kenan, sai waɗannan sharuɗa sun cika, sannan ya halatta a ci. Sannan wato yanka yana da ladabba. Ladabi na farko daga cikin ladabba na yanka kenan, waɗancan sharuɗa abinda muke so mu gane, in ɗaya ya ratse fa yanka bai yi ba, dole sai an samu sharuɗan tara sun cika. Na daga cikin ladabba na yanka kenan, abinda ake so dabbar da za a yanka a aiwatar da ɗaya daga a aiwatar da waɗannan abubuwa. Abu na farko shine a fuskantar da dabbar da za a yanka alƙibla. An gane ku? A fuskantar da ita alƙibla. Duk da cewa hadisin da ya zo game da fuskantar da dabba zuwa ga alƙibla bai inganta ba, hadisi ne wanda yana cikin wato Sunan Abi Dawud da Sunan Ibn Majah, a cikin sanadinsa wato akwai ta cewa, amma yana daga cikin ladabba na yanka a fuskantar da abin yanka alƙibla. Saboda alƙibla wuri ne wanda Allah ya shar'anta mana da girmamawa, wanda in addu'a kake yi, abinda ake bukata ka fuskanci alƙibla. To don haka duk inda kake, in zaka yanka dabba, ana bukatar ka fuskantar da ita alƙibla. Ladabi na biyu daga cikin ladabba na yanka wato shine kyautata ma dabbar da za a yanka dangane da abinda zai hutar da ita. Kenan abinda za a yanka dabbar ya zamanto wuka ce wadda take mai kaihi, wadda daga an dora kenan za ta yanke makogoron da waɗannan jijiyoyi gaba ɗaya. Domin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'in fa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dhabhatum fa ahsinuz dhabha wal yuhidda ahadukum shafaratahu wal yurihi dhabihata. Manzon Allah yace lalle Ubangiji Ta'ala ya wajabta kyautatawa akan dukkan komai. In za ku yi kisa, ku kyautata kisa, in za ku yi yanka, ku kyautata yanka. Manzon Allah yace ɗayan ku ya wasa wukarsa domin ya hutatar da abin yanka. Kenan in za ka yanka dabba, so ake kai da gaske, wuka ta zamanto a washe, kuma sannan ka yanka da ƙarfi yadda za ka yi ka gama dabbar ta huta. Ladabi na uku daga cikin ladabba na yanka, in raƙumi ne za a soke, kenan a ɗaure ƙafar hagun, a tsaida shi akan ƙafa uku, a fuskantar da shi alƙibla, sannan a soke. Wannan ladabi ne daga cikin ladabba da yanka. Inda za a soke shi akan saɓanin haka, to ya halatta a ci. Sai dai kenan a nan wato an bar ladabi daga cikin ladabba, domin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya gabata shine kenan a ɗaure ƙafa ta hagun, a tsaida shi akan ƙafa uku, a fuskantar da shi alƙibla, sannan a soke. Ladabi na hudu daga cikin ladabba na yanka kenan, in dabbar da za a yanka ci a kada ta kenan akan haƙarƙarinta wanda yake na dama. An gane ku? shi wanda zai yanka sai ya dora kafarsa wato ya take wuyan kenan sharan wuyan sannan ya rike kan sannan yayi kokarin fito da makogoran fili sannan ya dora wuka sai ya yanka wannan haka ake bukata kenan a kada ta ba ka yanka daga tsaye ba in ka yanka daga tsaye yanka yayi amma yana da kabar ladabi daga cikin ladibba na yanka a kada dabbar akan bangaren ta wanda yake kenan na hagun nake ne a kada ta kenan akan bangaren ta wanda yake na hagun kenan sai ya zamanto hagun ne ko tunda haka ne za a kada ta kenan sai a kada ta akan bangaren ta na hagun kenan sai ya zamanto ka rike kan ka dora kafar ka kadan take wuya sannan sai ka yi kokarin shafawa ka huddo kenan daidai makogoran inda za ka yanka to idan ya kasance mutum ba hagu ne wanda shi da dama baya iya yi sai da hagu to a wannan lokaci sai ya kada dabbar kenan akan bangaren ta wanda yake na dama in ya so ya yanka da hannun hagun din yanka yayi din ya zamanto kenan ba hagu ne ladabi na biyar kenan mutum ya tabbatar da ya cika yanke waɗannan abubuwa hudu da muka zano cewa makogoro da almari shine hanyar da abinci da abin sha suke wucewa da waɗannan jijiyoyi guda biyu kenan kada ka yanke wani bangare ka bar bangare abinda ake bukata ka cika yanke su gaba daya wannan shi ladabi ne daga cikin ladabba na yanka wato al'amari na shida shine wasu malamai suka ce ana bukatar in za a yanka dabba a kawo mata ruwa ta sha kamar yadda wasu daga cikin malaman Shafi'iyya suka faɗa haka amma babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya nuna cewa in za a yanka dabba a ba ta ruwa ta sha an gane ko babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kwata-kwata babu hadisin da ya nuna haka amma inda a ce ga ruwa a aje an kamo dabba za a yanka sai ta ringa hangen wannan ruwa ta ringa zuwa za ta je ta sha to abin da ya dace a bar ta ta je ta sha domin a bar ta ta sha wannan ruwa shi ma kyautatawa ne tana da bukatar shi in ta sha sannan a kada ta yanka ladabi na bakwai shine in za a yanka dabba kada a zo ana wucewa da wuka a gaban dabba abinda ake bukata a kuye wukar kar dabbar ta ga wukar sai in an kada ta in za a yanka sannan a janyo wukar a dora a yanka domin hadisi yana cikin sahihain manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa innama yarhamullahu min ibadihi arrahama kusan da cewa ubangiji ta'ala yana jin kan masu jin kai daga cikin bayinsa domin kasancewar dabba ta ga ka wuce da wuka a gabanta to wannan akwai firgitaswa akwai razanaswa akwai tsanantawa game da ita ta san komai ne ne a koma mawakan jahiliya wani mawaki yake cewa raƙumma na daga zaran sun ga na wuce da wuka sai su ringa kuka sun san da cewa ɗaya za a kamo daga cikin su a yanka don haka akwai hadisi da aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda hadisin yana cikin wato musnad na al-Imam Ahmad an gane ku yana cikin kenan musnad na al-Imam Ahmad wani mutum yake faɗa yake cewa ya manzon Allah yake cewa so da yawa nakan yi nihin yanka dabba amma ina tausayinta yace ina tausayin in yanka ta manzon Allah yace ka san da cewa Allah yana jin kan masu jin kai daga cikin bayinsa dan haka kenan koyi wuka kada dabba ta gani sai lokacin da zaka yanka ka huddo wannan yana daga cikin tausaya ma dabba kenan ladabi ne daga cikin ladabba ne yanka ladabi na takwas shine in ka ce bismillahi ka dada lafazin Allahu akbar in ka ce bismillahi sai ka ce wallahu akbar kamar yadda hadisi yake cikin sahihain Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi layya da raguna biyu farare kalma su manyan kaho manzon Allah ikada ya dora kafarsa akan sharan wuya lokacin da zai yanka yace bismillahi Allahu akbar dan haka kenan ladabi ne daga cikin ladabban yanka kara kenan lafazin Allahu akbar inda kace bismillah kadai baka ce ba Allahu akbar yanka yayi sannan kuma akan Allahu akbar din ba a sunnanta mana ba kara wani lafazi su da yawa zaka ji wani yayi salati ga manzon Allah in zai yi yanka wani ko kuma ya ce bismillahir rahmanir rahim ya kara lafazin arrahmanir rahim wannan duka ba wurin sa bane ba wannan bai dacewa ba mahallin sa bane. Ladabi na tara shine lokacin da wato za a yanka abin yanka kamar yanda wasu malamai suke ganin cewa ba laifi bane ba kenan a ambaci sunan wanda za a yanka masa. Menene hujjar su anan? Suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato da ya gama sallar Idi an zo masa da rago da zai yanka ragon yace bismillahi wallahu akbar sai yace Allahumma hadha anni wa amman lam yudhi min ummati yace ya Allah wannan layya ta ce da ma wanda bai yi ba daga cikin al'ummata har zuwa kiyama. A wata riwaya manzon Allah yace Allahumma hadha an ummati jami'an man shahida laka bit tauhidi wa shahida li bil balagh yace ya Allah wannan layya ce ta duk wanda ya shaida wato da game da kadaitaka a cikin ibada wanda ya shaida cewa na isar da sakonka yace to wannan layya ce na yanka masa har zuwa kiyama. To haka wasu malamai suke ganin cewa kenan yana daga cikin ladabi na yanka a ambaci sunan wanda za a yanka masa. In ba a ambaci sunan shi ba wannan yanka yayi wannan kuma shine asali domin lokacin da aka janyo dabbar an san ko ta wace ce. Wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya bayyana yace wannan layya ta ce kuma layyar duk wanda bai yi bane daga cikin al'ummata. Ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa in za a yanka abin yanka sai an ambaci sunan mai shi, a ya nuna mana cewa duk wanda bai yi layya ba kada ya samu damuwa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanka a madadin sa. Kenan rago ne manzon Allah ya yanka yace na shi da al'ummar sa ne duk wanda bai yanka ba har zuwa kiyama. Amma ba dan yana nuna cewa in za a yanka dabba sawa'an ta layya ko ta suna cewa sai an kama sunan wanda za a yanka masa. Ladabi wanda yake na goma shine kasancewar malamai suka ce an so mutum yayi addu'a cewa Allah ya karba masa a lokacin da zai yanka abin yankansa sawa'an layya ce ko dabba ce ta suna ko menene ka hada da addu'ar cewa Allah ya karba maka shine kenan ka ce rabbana taqabbal minna ko kuma Allahumma taqabbal minni. Dalilin su akan haka shine hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya an zo masa da rago mai kwalli sannan mai bakakin kawahuwa wanda yake da baki a cikin sa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka zo masa domin ya yanka a matsayin layya sai yace yake Aisha zo da wuka da ta zo da wuka manzon Allah yace wasa ta Aisha ta wasa manzon Allah ya kama ragon ya yanka. Manzon Allah sai yace bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace bismillahi sai yace ya Allah ka karba ma Muhammad sannan ka karba ma iyalinsa ka karba ma al'ummarsa gaba daya. Wannan hadisi yana cikin musnad na al-Imam Ahmad sannan yana cikin sahihu Muslim. Dan haka kenan wasu malamai suke ganin cewa yana daga cikin ladabin yanka mutun ya kara rabbana taqabbal minni ko kuma Allahumma taqabbal minni ko kuma rabbana taqabbal minna. Amma tare da cewa wancan hadisi na Anas Allah ya kara masa yadda wanda shine a martaba ta farko a wajen inganci domin yana cikin sahihai iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi cewa bismillahi wallahu akbar bismillahi wallahu akbar bakin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zida kenan. In mutun ya kara ya ce Allahumma taqabbal minni ko kuma rabbana taqabbal minna wannan ba laifi bane kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi anan kenan ladabi ne daga cikin ladabba. Abubuwan da aka karhanta dabba wanda za a yanka kenan a aikata ɗaya daga cikin su abubuwa ne kamar guda hudu ko kuma mu ce abubuwa ne kamar guda biyar. Abu na farko wato yanka dabba da dakusasshiyar wuka wannan baya dacewa makaruhi ne. Wuka ce wadda take a dakushe take sai da kin za ta yanka wannan dabba wannan baya dacewa domin akwai wahalar da dabba kuma saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne domin a hadisin Abu Ya'la wanda muka karanto dazu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne yace wal yuhidda ahadukum shafaratahu wal yurihi zabihata dayan wato ya wasa wukarsa manzon Allah yace ya hutatar da abin yanka. Haka kuma Aisha da ta zo masa da wuka manzon Allah yace wasa ta Aisha ta wasa sannan manzon Allah ya karbi wukar ya yanka kenan. Dan haka kenan an ki duk dabbar da za a yanka a yanka ta da wuka wadda take mara kaifi domin akwai wahaltarwa ga dabbar. Abu na biyu wanda aka kyamata wato shine a wasa wuka a gaban dabba tana kallo, wannan baya dacewa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarnin cewa a wasa wuka, kuma sai yace a kuye wukar in za a wasa kenan kad dabba ta gani, kamar yadda hadisi yake cikin musnad na al-Imam Ahmad da Sunan Ibn Majah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wani wato ya kada dabba sai ya koma gefe yana wasa wuka, manzon Allah sai yake cewa kai nihin ka kashe ta kashewa wanda take ba ta da adadi. Manzon Allah yace kafin ka kwantar da ita me ya hana ka wasa wukar, kamar yadda hadisin yake cikin wato al-Hakim al-Mustadrak na al-Hakim an-Nisaburi da al-Mujam na al-Imam al-Tabarani. An gane ko? Saboda haka kenan wasa wuka a gaban dabba idan za a yanka ta, wannan akwai raurauta dabba da tsoratar da ita da furgitar da ita, wannan bai dace ba. Sannan al'amari wanda yake na hudu na uku kenan, an ki ka yanka dabba a gaban yar uwarta, wannan tana kallo ka zo ka yanka wannan. Me yasa? Saboda kasancewar shi ma wannan akwai razanarsuwa game da dabba. Kaddar cewa yanzu namun daji da suke kiwo, idan sun ga dabba ɗaya ta zabi da ta fita da gudu, gaba ɗaya za su fita da gudu. Ko tuwaki ne wannan, in ɗaya ta zabi da ta fita da gudu za ka ga sauran sun bi ta, tare da cewa ba su san ba menene yasa ta fita da gudu. To wannan ka zo kana yanka ta, kuma sannan ka kawo wannan ka tsaida a gabanta, kaga anan akwai furgitar da ita da razanar da ita. Dan haka kenan in za a yanka dabobi sai a maida su wani lungu, a maida su gefe inda ba sa gani. Idan aka janyo wannan aka yanka aka maida ta gefe, sannan kuma sai a je a kamo ɗaya, sannan ita ma sai a yanka ta. Amma wannan tana kallo a yanka ilhota, wannan baya dacewa domin ta san komai ne ne. Al'amari na hudu wanda aka ki wato shine aikata abinda zai cutar da dabba ya sanya raƙaɗi a jikinta kafin fitar da fitar ranta. Misali wanda daga yayinka dabba kafin ta ida fitar rai sai ya fara hida, ko kuma ya sanya wani abu ya yanko kafar, ko kuma ya karye kan ya murde kan ya yanke shi, to wannan duka wannan baya halatta. Dabba ba a fara hida in an yanka ta, ko a yanke wata gaba daga cikin gabakuwa na jikinta, ko a yanke kan sai an tabbata cewa ta ida fitar rai. Dan haka inda zaka yanka dabba kahin ta ida fitar rai a fara hida, to tana jin radadin wannan hida da ake. An gane ko? Wannan baya dacewa. Sana al'amari wanda yake na biyar wanda aka ki wato shine yanka dabba wanda take mai nono. Dabba in tana da nono, wannan ba a bukatar a yanka ta, abinda ake bukatar ka bar ta ka yi amfani da wannan nono nata da ake tatsa. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga wani yake cewa iyyaka wal halu, yace ka kiyaye dabba wadda take mai nono. Me yasa? Saboda akwai abinda ake tatsa a jikinta ake amfani da ita. In har kenan kana da wata dabba da zaka yanka, in dai dabba ce mai nono, to abinda ya kamata a bar ta. Ko kuma dabba da take da ɗa sabon aihuwa wanda bai wadatu ba game da shan nono kenan, wanda babu inda za a samu nonon da za a bashi wadace shi, to wannan shi ma sai a nisanci dabba wadda take da ɗa kenan, ɗa wanda yake bai wadatu ba game da shan nono. Waɗannan abubuwa su ne aka kyamata game da dukkan wata dabba wadda za a yanka a matsayin wato layya. Wannan shi ne a takaice kenan abinda muke so mu ɗan yi bayani a kansa, ba laifi kenan tambaya biyu zuwa uku sai mu rufe dasu. Dabba mai ciki ba laifi bane ba a yanka ta, in an yanka ta da ita da abin da yake cikin cikin gaba daya, in an same shi a mace, to wannan yankan ta ya wadatar zuwa yankan shi. In an huddo shi da rai shi ma sai a sake yankawa, saboda ita mai ciki babu wani abu da ake tatsa a jikinta. Ita wanda ake tatsar nono ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace a nisance ta. Na'am.
Kade wayan ka tsoro ga dabba.
Wannan tambaya ta gabata a darasi na jiya, na cewa wai in ka dora wuka ka fara yankawa, baka ida yankawa ba sai ka dage hannunka sannan ka sake maidawa cewa ta zama haramun ba za a ci ba. babu wani dalili akan haka. Abinda ake in kai yanka bata ida yankuwa ba sai ka dan koda hukan ka dan dora ka ji bata da kai sai a meko maka wata ka aje sannan ka dora. Amma abinda ake bukata a farko kamar yadda muka yi bayani ya zama tuka ce mai kaifi wanda za ta iya ida sawa. Yanzu kana yanka da rago sai halba halbe hukan sai ta bure can baka ida yanka ba shi kenan sai a ce ya zama haramu. Baka dauko baka yi da sashi haka za a bar shi. Babu wani dalili da yace in ka dauke hannunka ka maida wannan dabba ta zama to haramu. Babu dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Iya abinda ake bukata ka yanka ka ida yanke wannan makogoro da wannan gaba daya. In har ma hukar tana da kaifi za ta yanke kan gaba daya wannan ba laifi bane ba. Na'am.
Dabba da ayi laba tana fama da kawulika. Ayyama madaji abinci shi alam ne koya ne.
Kamar wace irin dabba ce suke
kawo? Wanda masu wani gaba ne 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 suna kashe ba su kai abun da abatuwar sai su kama su su kai likita in an ci su alam ne.
Wai kamar misali da ai akwai gida da ake kiran shi gidan kemo. Misali wanda shi wannan gida abin da yake kula dabbobin da ake saki suke yawo a gari. Sai a kame su sai a kai su can. Idan aka kai su can in ma ka je ka ba da kuɗi ka yo belin dabbar ka. In ba ka je ba ka yo belin ta wannan dabbobi za a kai su a yanka su a likita da irin gidan kaso da sauransu. Shin wannan dabba ya halatta a ci? Baya halatta a ci, dabba ce ta kwaci. A'a ba masu. Ko masu yankan gida kai kake ne. Kamar misali wai wanda ya yankan gida da ake kwacewa ilibai suke wannan mushinan malaman likita ke malaman wannan likitar dabbobi kenan da suke amshewa wannan nama sai a kai shi kamar misali wannan likita da sauransu a wannan kasancewar in an kai ya halatta a ci. Me yasa? Saboda hukuba ce ga shi wanda ya yankan gida. Da ake cewa a je a yanka a mayanka ana auna dabba ne domin akwai dabba wadda ba ta da lafiya. Wadda ba ta da lafiya tana iya cutar da al'umma kenan dan a kiyaye lafiyar jama'a ne aka ɗauki wannan mataki kenan duk dabbar da za a yanka kenan a tabbatar da cewa tana da lafiya. An gane ko a auna kenan nama wannan ci gaba ne wanda yake na rayuwa a tabbatar da cewa tana da lafiya. Kenan wanda aka mishi wannan abu an mishi ne a matsayin ukuba kenan dan gaba kada ya koma yin wannan. In ka tabbata kayan sata ne ko ba dabba ba ce baya halatta wannan mutum ya ci kayan sata haramu ne. Na'am. Ko yamma aka fuskantar da shi a nan aka yanka wannan ya halatta ci. Shi fuskantar da dabba alƙibla ba dole bane ba. An so ne ladabi ne daga cikin ladabba na yanka. Ko yamma ka juya dabba ka yanka yanka yayi. An so ne a fuskantar da ita alƙibla. Wacewa jini in ka yanka in ya taba jikinka wai bai sallah. Bayani ya gabata ba sau ɗaya ba sau biyu ba. Jini ana zaton cewa najasa ne alhali ko jini ba najasa bane ba. Jinin da yake najasa jini ne kala biyu, jinin al'ada da jinin biki. Wannan dole sai an wanki kamar yadda nasi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka. Jini na dabba ko na dan adam in dai ba jini bane ba na kare ko na alade to wannan ba najasa bane ba, domin shi kare da alade gaba daya abin da ya shafi jikinsa wannan najasa ne. Da miyansa da namansa da kashinsa da farkonsa da menene duka najasa ne. Ya da cewa wasu malamai suna toge gashi. In dai ba jinin al'ada ba ne ba jinin biki ba to wannan duk jini ba najasa ba ne. Sawa'an jinin dan adam ne ya fita daga jikinka ko jini ne wanda yake na dabba. Akwai sahabin da yana cikin sallah aka ringa daka masa kibiya wanda lokacin da yana gadin jama'a ta musulmi bai yanke sallar ba sai da ya kai wato ya kasa tsayuwa sannan ya ida. Lokacin da ya gama sallar sannan ya fada ma dan uwansa ya ce kaga halin da nake ciki. Aka ji aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labari, manzon Allah bai ce sallah ba ta yi ba. Kuma Umar an soke shi. Lokacin da aka soke shi manzon Umar yana cikin sallah ya gama sallar sannan kuma aka dauke shi aka yi gida da shi. kuma Abdullahi dan Mas'ud ya zo ya soke hadaya jikinsa da jini da abin timbije-jege aka tada sallah ba tare da ya wanke beje sallah, dan haka jini dukkan jini ba najasa bane ba illa jinin al'ada da jinin biki, sai kuma waɗancan dabbobi guda biyu kenan kare da alade wannan gaba ɗayan su najasa ne. Nan insha Allahu ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.